wannan bam kiran hannu ko ku ince abun fashewa da ya fashe a unguwar Daurawa dake karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban inda ya fashe a karkashin wani mashaya dake wannan unguwa na Daurawa lamarin da ya janyo jikkata wasu mata guda uku amma dai biyu kam nan take aka sallame su daya ko har yanzu tana asibiti tana karban jinya kamar da yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida min cewar
to ya lamarin yake ranka dai
da sauki ainin bai barna ba sosai wata ce ta ji ciwo da kafa
bayan ita kuma ba
dama su uku suka san samu rauni ita ta fi jin rauni a kafa amma guda biyu duka nan take aka musu jinya aka sallame su
yanzu wani hali al'umman wannan yanke ke ciki
ana zaune zaman lafiya jama'a kowa ko ma ana walwala ana harkoki ba wanta hankali ko tsangwama
okay wasu sun ce wai jami'an yan sanda sun je sun shinge gurin sun hana kowa yin mu'amala da wannan yanke me gaskiya al'amari
eh domin gudun kar akwai wani bomb da aka saki ajiyawa ne kar mutane ba su sani ba tashi don dama na daga cikin tsarin su ba ɗaya suke ajiyawa biyu suke jewa in an tada daya kasan al'umma na son kallo ko zuwa taro a inda dan yake to nan kuma ya ga dan ta tashi to shine jama'a tsaro wanda suke da korewa musamman kan harkan bomb suka duka cinge gurin don su hana mutane shiga wannan yanki
to daga lokacin da wannan abu ya auku zuwa yanzu ba dai wani wanda ya kara tashi ko kuma wanda ya dauki hakkin kawo ajiya abun
babu ba mu samu labarin ga wanda ya dauki hakkin ajiya wannan ba kuma ba wanda ya kara tashi zuwa yanzu
alƙalman kididiga na nuni da cewar daga shekara ta 2022 zuwa 2023 wannan bam ko kunce abun fashewa dai ya tashi kusan sau hudu ko sau biyar a jihar Taraban kuma dai duk yana yawan faruwa ne a mashaya to ko me yake sa hakan ke faruwa kuma ta yaya za a bi a magance wannan matsalar yawan tashin bama ba mai kiran hannu ko kunce ababun fashewa a mashaya a jihar Taraban tambayar kenan da na yawa comrade Umar Usman wanda ke fashin baki akan al'amura na yau da kullum musamman abin da ya jibanci yanayi na tsaro wanda yake
na farko shine ya kamata gwamnati da tashi da su da jami'an tsaro kwarai da gaske su tsaurara bincike akan daga ma ina ne waɗannan abubuwan ake samu su shine na farkon da gwamnati sai ta dakile shi kamun nan za a samu hanya da za a iya hana wannan abu amma matukar gwamnati bata dakile hanyoyi da ake shigar da waɗannan abubuwan ba koko inda ake ma yin wannan abubuwan tunda in ka dubi a yau bomb da ya tashi na jihar Taraban nan bomb ne wanda aka yi ta na hadin gida ne ba wai wanda aka kawo ta ko gurneti ne ko wani wannan ba bomb ne wanda na hadin gida wanda akan iya yinta da taki da wasu ababai dai masu fashewa to lallai gwamnati sai ta tsaurara bincike akan daga ina ne ake haida wayannan abubuwan har ma a samu nasaran da za a dakile shi wannan idan matukar gwamnati bata dakile inda ake haida wannan abubuwan ba to gaskiya akwai kalubale kwarai da gaske a gaban al'umma da ita kanta gwamnati
irin ababan fashewa ko ku ince bomb kirar hannu dai sun sha tashi a mashaya a jihar Taraban kamar dai wanda ya faru a baya-bayan nan a yankin karamar hukumar Ardokola inda ya tashi a ta mashaya a kasuwan shanu na Ardokola dake jihar Taraban wanda ya sanadiyar kashe mutane hudu nan take ya ko jikkata wasu da dama kwazam sai gashi kuwa ya sake tashi a wata mashayar dai har yanzu a yankin Daurawa dake karamar hukumar Jalingo babbar fadar jihar Taraban labarin da ya jikkata mata uku aka sallami biyu nan take daya ko tana asibiti tana karban jinya Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.